Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai a safiyar yau Talata a wani masallaci a arewa maso gabashin Najeriya yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 50. A yau Talata, wakilan majalisar dokokin Zimbabwe sun fara daukar matakan tsige da dan shugaban kasar Robert Mugabe bayan yin watsi da yayi da wa'adin da aka daukar mishi akan yayi murabus daga mukamin shi. Shugaban Russia Vladimir Putin da shugaban Syria Bashar al-Assad sun tattauna a garin Sochi akan bukatar mai da hankali wajen magance rikicin kasar ta fuskar Syria.
To kamar yadda kuka ji a kanin labarai, akalla mutane 50 ne suka rasa rayukansu sanadiyar wani harin kunar bakin wake da aka kai a garin Mubi jihar Adamawa. Za ku ji karin bayani akan wannan. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bukaci cibiyoyi masu zaman kansu su hada hannu da jami'an tsaron da jami'an lafiyarta don yaki da zazzabin cizon sauro. Za kuma ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don karrama irin rawar da gidajen talabijin ke takawa a duniya. Daga jamhuriyar Niger kuma muna dauke da rahoto akan irin kalubale da gudunmuwar da kafafen talabijin ke badawa a kasar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfil Hashim Gumal ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai a safiyar yau Talata a wani masallaci a arewa maso gabashin Najeriya yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 50. Harin ya faru ne a yayin da mutane ke isa masallacin domin gudanar da sallar asubahi a garin Mubi dake jihar Adamawa. Babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari, amma kuma yayi kama da wanda ƴan kungiyar Boko Haram suka saba kaiwa. Muna da karin bayani bayan labaran duniya.
A yau Talata, wakilan majalisar dokokin kasar Zimbabwe suka fara daukar matakan tsige da daddan shugaban kasar Robert Mugabe bayan da yayi watsi da wa'adin da aka bashi akan yayi murabus daga mukaminsa. Kakakin majalisar dokokin kasar Jacob Mudenda shine ya bude muhawarar akan shirin tsige shi, yayin da dubban ƴan kasar suke zanga-zanga a harabar majalisar suna cewa tilas Mugabe yayi murabus. Shugaba Mugabe ya ki yayi murabus duk da kama ikon da sojoji suka yi akan hukumomin gwamnatin kasar da kiran da jama'a da jam'iyya mai mulkin kasar ta ZANU PF ta yi masa akan yayi murabus. Kudirin tsige shugaban ya kunshi tuhumar shi da amfani da ikon sa ta hanyoyi da basu dace ba wajen ayyana uwar gidansa Grace Mugabe a zaman wacce za ta gaje shi. Ya fara daukan matakin ne da korar tsohon soja mai farin jini kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Mr. Emmerson Mnangagwa. A wata sanarwa da ya fitar jiya Litinin, Mr. Mnangagwa ya ce jama'ar Zimbabwe sun yi magana, kana kuma ya roki shugaba Mugabe da ya gaggauta yin murabus domin kasar ta ci gaba. Ya kuma kara da cewa ba zai dawo kasar ba har sai an tabbatar mashi da matakan tsaron da aka dauka domin kare lafiyarsa. Mr. Mugabe dan shekaru 93 da haihuwa bai nuna alamun niyyar barin mulkin ba, wanda yake rike da shi fiye da kusan shekaru 40, har ma ya kudura aniyar yin jagorancin zaman majalisar ministocin kasar a yau Talata.
Shugaban Russia Vladimir Putin da shugaban Syria Bashar al-Assad sun tattauna a garin Sochi akan bukatar mai da hankali wajen magance rikicin kasar ta fuskar Syria. Jiya Litinin ne shugabannin suka tattauna a birnin Sochi a wata ganawar da ba a bada labarinta ba. A yau Talata, kasashen guda biyu suka bayyana batun zaman da aka yi. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce tattaunawar za ta taimaka wajen tabbatar da dorewar duk wata yarjejeniyar da Russia ta kulla da shugabannin Turkiya da Iran. Kafofin yada labaran Russia da Syria sun ce Putin ya bayyana cewa an kusa zuwa ƙarshe na matakan soja a Syria kuma ya taya shugaba Assad murna akan nasarar da yayi akan yaki da ƴan ta'adda a ƙasar. Assad wanda a cewar kafafen yada labaran Russia ya ce Sochi na tsahon ya je Sochi na tsahon sa'o'i 4 a ranar Litinin rabon da Assad ya je Russia tun shekaru 2 da suka wuce a lokacin da jami'an tsaron Russia suka dauki matakan soji a Syria da kuma taimakawa sojojin na Syria.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen Koriya ta Kudu da Japan sun yi maraba da matakin da Amurka ta dauka na sake mai da Koriya ta Arewa a jerin kasashe masu daukan nauyin ta'addanci. Amurkan ta dauki wannan matakin ne domin a ƙara matsin lamba ta fuskar harkokin kuɗi da diplomasiya akan gwamnatin ta kama karya. Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu ta faɗa yau Talata cewa tana ganin matakin da aka dauka yana cikin kudurorin da kasashen duniya suka dauka na kokarin hana Koriya ta Arewa amfani da makaman ƙari dangi. Wannan matakin wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta bayyana a yau Talata zai mai da Koriya ta Arewa cikin jerin kasashen da suke daukan nauyin ta'addanci. A halin da ake ciki, kasashen Iran da Syria da Sudan ne kadai a cikin wannan jerin.
Amurka ta kama tsohon ministan harkokin cikin gida na Hong Kong, Chi-Ping Patrick Ho, da tsohon ministan harkokin wajen Senegal, Sheikh Gaido, kan zargin kulla makarkashiyar na bada cin hanci da rashawa ga manyan jami'an Afrika. Zargin yana cewa sun kulla makarkashiyar ce a Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Sun auna shugaba Idris Deby da ɗaɗɗan shugaban ƙasar Chadi da kuma Sam Kutesa wanda yake ministan harkokin wajen ƙasar Uganda kuma ya rike mukamin shugaban babban zauren Majalisar Dinkin Duniya daga shekarar 2014 zuwa 2015. A cewar ƙarar da aka kai, masu gabatar da ƙara na Amurka suka bayyana jiya Litinin, Ho da Gaido sun yi shekaru suna kulla shirin ba da cin hanci ga shugaba Deby da Kutesa domin su samu damar yin kasuwancin biliyoyin daloli na wani kamfanin ƙasar China wanda ke aikin man fetur da iskar gas. Ma'aikatar harkokin shari'a ta Amurka ta ce an kama Ho ne a ranar Asabar da rana kuma aka gurfanar da shi a gaban alkali a ranar Litinin, yayin da aka kama Gadio wanda ya rike mukamin ministan harkokin wajen Senegal daga shekarar 2002 zuwa 2009 a birnin New York ranar Juma'a, aka kuma mika shi gaban alkali ranar Asabar. Duk su biyan suna tsare, ana tuhumar su da laifukan bada cin hanci da rashawa wanda ya saba wa dokokin hana cin hanci da rashawa da halatta kudaden haramun.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Ya zuwa yanzu alƙaluman waɗanda suka rasa ransu a wani harin ƙuna bakin wake da wani matashi ya kai a wani masallaci yayin sallar asuba a garin Mubi jihar Adamawa na ƙaruwa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Osman Abubakar ya bayyana wa wakilan sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz halin da ake ciki da kuma matakan da aka dauka a yanzu.
Mutum ganin bom da ya tashi a Mubi ya faru ne lokacin sallar asuba. Wani yaro da ake yi kyautar zamanin kamar shekara 17 ba ya bar da sawu ya shiga cikin masallacin tare da masallata wannan wajen bayan kamar raka na farko kenan a cikin akawun na biyu kuma sai dana bom din. Na dalilin haka kuma rasa rayuka masu ɗan yawa.
Kuka da alƙaluma na rayukan da suka salwanta a nan Mubi?
To kawo wannan lokacin da musan an samu sama da kusan 20 kuma akwai wanda suka jikata to da yake ba mu gama ba na hankali ya riga tashi yana nana kan aiki.
Madagali ma a bakin dutsen nan ma an samu tashin bom. Kamkwa da wannan alƙalma na yankin na madagali na dutsen bakin dutse.
Shi wannan Allah ya taimaka a rayuwar da aka ya salwanta wajen mutum ɗaya ne. Sai kuma su wayannan ƙananan 'yan mata masu kamar shekara 8 da 9 wanda suka ɗaure bom ɗin a jikinsu su kuma ya tarwatar da su.
Akwai abin da ya faru a numan nan. Na ce kawo yanzu wani matakai kuka ɗauka na numan.
An riga an tura jami'an tsaro su kasance suna nan a wajen domin dawo da zaman lafiya a wannan wajen. Sannan wanda kuma suka yi abin da ana nana ta kokarin a ga an samu an same su kuma tattauna da manyan masu ruwa da tsakiya a wannan wajajen.
To kawo yanzu domin kaman alƙaluman kullum yake na wanda suka rasa rayukansu an ce yawanci ƙananan yara.
Eh to muna nan da muna kan aiki a kai amma da an rasa rayuka. Mun waye gari na kurma fa sama an kai farmaki a wannan wajen. Gari da an samu Musa ne sa tsakanin su manoman da makiyaya na wannan bangare din.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai ne.
To Ubangiji Allah ya kyauta. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ya kamata jama'a su dauka don daƙile faruwar irin waɗannan hare-haren. Yanzu kuma bari mu koma batun kiwon lafiya. Sakamakon mace-macen da ake samu musamman na ƙananan yara sanadiyyar masasarar cizon sauro a Najeriya yasa gwamnatin ƙasar yin kira ga cibiyoyi masu zaman kansu akan su haɗa hannu da ita wajen magance cutar. Wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Elhika yana da ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya ta buƙaci cibiyoyi masu zaman kansu su haɗa kai da jami'anta na lafiya don yaƙi da zazzabin cizon sauro. Likitoci sun ce a yanzu an daina amfani da tsoffin magunguna irin su chloroquine, fansida da sauransu wajen maganin zazzabin don sun ma daina tasiri. Yanzu dai an kawo sabuwar ƙwayar ACT, artemisinin, da kan taimaka wajen rabuwa da cutar da sauro kan haddasa. Duk sa'a ɗaya inji jami'in yaƙi da malaria na ƙasa Abuja Malam Audu Muhammad ya ce yara 30 ke mutuwa a Najeriya don zazzabin. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk wani malaria na kashe yara 'yan ƙasa da shekara 5,300 a Najeriya, da hakan ya sanya ƙasar ta zama ta biyu mafi mutuwar yara 'yan ƙasa da shekara 5 a duniya.
One critical strategy in preventing malaria has been that of increased use of insecticide treated nets and indoor spraying with insecticides.
Jami'in yaƙi da zazzabin na hukumar lafiya ta duniya a Najeriya, wato WHO mai suna Rex Mfazanje, ya ce gara a dage kafin ta kai kamuwa da zazzabin, a riƙa amfani da rigar sauro da kuma feshin magani a ɗaki don samun kariya. Masu magungunan kashe ƙwari motin sun baje hajarsu don yadda sauro ke annashuwarsa a Najeriya.
We need to kill the life cycle of the insect, right? So you need to do things like larvicide the insect and finally you need to use a good insecticide. So most of the
dole mu hana yaduwar sauron ta hanyar feshin magani da rigakafi yafi magani, inji jami'in kamfanin Raul Murgai. Jami'an duba gari na bada shawarar rigakafin cutar ta hanyar amfani da gidan sauro da kuma tsaftace muhalli. Usman Huntuwa jami'in duba gari ne da ya ambaci yadda sauro kan haddasa zazzabin.
To ita wannan ƙwayar cuta idan ta shiga jikin dan adam takan zauna ne a cikin antar dan adam kamar kwana 7 zuwa wani abu makamancin wannan. Daga nan ne za ta hayayyafa, to sai ta tafi ta shiga hanyar jini inda za ta je ta rika kashe abin da ake ce ma red blood cells, wasu ƙwayoyi ne na jini. Duk da malarian ita plasmodium din ta karkasu kusan kashi 5, akwai wadda ake ce ma plasmodium falciparum, plasmodium ovale, plasmodium vivax, plasmodium malariae da kuma plasmodium newlacei.
An ce kowane mutum a Najeriya zai wuya an duba shi ba a samu yana da wannan ciwon ba?
Eh, kusan haka ne, saboda ita malaria yanzu ta zama kamar ruwan dare a Najeriya, yaduwar sauran da ya zama ko ina akwai shi. Za ka ga ko da a birnin Abuja ne za ka ga akwai sauran yana yaduwa sosai. Ruwa na kwanciya a wurare daban-daban, ciyawu ba a cika kula da cewa a gyara su ba. To kaga duk inda aka samu wannan dole ya kasance an samu yaduwar shi sauran. To in aka samu yaduwar sauro kuma kaga dole malaria ta zama ruwan dare gaskiya.
Najeriya ta samu nazarin rage illar zazzabin cizon sauro daga kashi 42 cikin 100 zuwa 27 cikin 100 cikin shekaru 4 da suka wuce. Nasiru Adamu Elhika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Ranar 21 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin talabijin a duniya. Rahotannin dai sun nuna cewa ana samun ƙaruwar masu kallon talabijin a ƙasashe masu tasowa, kodayake har yanzu rediyo ya fi taka rawar gani wajen masu saurare. Wakilan sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da rahoto daga birnin Lagos.
An kafa ne da su, ko rufin girki ba babu a gidansu.
Serena ne mu kai ban Caribbean automobile Nicki Minaj no da rai.
Wasu shirye-shiryen gidan talabijin kenan ake yadawa a shekarar 1996 ne da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan rana domin duba rawar da talabijin ke takawa a rayuwar bil'adama. To kuma yasa majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana domin bikin na talabijin? Tabbar kenan da newa Dr. Suleiman Iraduwa, shugaban sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero da ke Kano.
Talabijin saboda yadda take tafiyar da kuma take fitar da sako, zaka ji zaka gani, kuma yawanci zaka ga mutane sun fada da abin da suka gani da ce ka ji kawai dan ka gani ka ji abin da ya fi zama maka kuma ka ci amanna da shi. Kuma talabijin tana da muhimmanci sosai saboda in kana so ka fitar da sako wanda mutane nan da nan za su gani su yadda, to lallai sai fi ka amfani talabijin, saboda in ka amfani talabijin kamar ka ji ka ci da mutum ne a wurin shi ka isa mishi da sako.
Sai dai kamar da aka sani talabijin abu ne da ke tafiya da zamani, musamman dai wutar lantarki, dan haka ake ganin amfani da talabijin ko dogaro da shi ba abu ne da ya zama wajibi ba a kasashe masu tasowa, ganin yadda ake fama da karancin wutar lantarki. Sai dai a cewar Dr. Iraduwa, wannan lamari ya kau domin kuwa yanzu akwai kafofi da dama na kallon talabijin.
Yanzu misali cigaban zamani ya zo mana da hanyoyi da yawa wanda ake amfani da su na isar da sako na talabijin. Kaga misali a waya ma za ka ga mutane da yawa a waya ma suna kallon talabijin.
Babin Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Har yanzu dai akan batun ranar ta talabijin, duk da irin gudunmuwar da waɗannan kafafan yaɗa labaran ke bayarwa wajen cigaban al'umma, tashoshin talabijin a yawancin ƙasashen Afirka na fuskantar matsalolin da ke shafa ayyukansu. Wakilin murya Amurka Sulaiman Manubarma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Karfafawa gidajen talabijin gwiwa a ayyukan cigaban da suka sa gaba shine babban abin da hukumar UNESCO ta hango wajen keɓe wannan rana ta 21 ga watan Nuwamba, wacce ta samo asali a 1996. Alhaji Muhammad Mamadu, wanne ya shafa shekaru kusan 40 yana aikin talabijin, shine shugaban kungiyar manajojin talabijin masu zaman kansu a nan Niger.
An kace gani ya kori shi, to abubuwa da ake yanzu talaka ka zo kai engineer ka ce mai a ai gashi kana mai magana ba zai gane ba, amma in an television ya gani kaka ake yi ko kurma ne ya gani yayi shi, to shine gani nake wallahi television tana da babban role a kasan mu, na wajen gona ne, na wajen kiwo ne, a television ana yi a gwada ma mutane su gane.
To koya jama'ar wannan kasa ke kallon gudunmuwar da tashoshin talabijin ke bayarwa? Alhaji Salisu Ahmadu, wani jami'in fafutuka ne mai mu'amala da kafafen yaɗa labarai.
Talabijin abu ne wanda ta kafa rayuwar dan adam gaba ɗaya. Talabijin wani abu ne daban wanda ya zamanto in ba da ita ba da mu san ba sauran kasashe mai suke ciki. Talabijin ne ta kai yanzu yau wa ayi abu wanda a lokaci guda kaga wannan abin gashi kamar a gidanka ne aka yi shi.
Sai dai rashin kudaden gudanarwa da karancin kayan aiki na zama wani kalubalen da ke tayar da hankalin gidajen talabijin masu zaman kansu a wannan lokaci da gogayya ke kara tsananta. A kowace shekara gwamnatin Niger kan ware miliyan 200 na sefa a matsayin kudaden tallafin da dokokin kasar suka yi tanadi domin illahirin kafafe masu zaman kansu. Sai dai gidajen talabijin na kallon wannan abin tamkar wata tsatsafa a cikin teku, abin da ya sa hukumomi so mai yunkurin gyara wannan matsala ta hanyar tallace-tallace. Inji Alhaji Ismail Lawan Sallo, mashawarci a hukumar sadarwa ta CSA.
Nan gaskiya ana huskantar wannan wahala a game da tallace-tallace, to amma gwamnati ta dauki wata doka wadda take tsara tallace-tallacen don saboda kowa ya samu cikin dan kadan din da ke da kai ya samu ya yada talabijin koko a same su.
Bakin ranar gidajen talabijin na bana ya zagayo ne a wani lokacin da wasu mutanen da ba a san ko su waye ba a cikin daren jiya wayewar yau suka yi kaca-kaca da motoci uku mallakar tashar talabijin Bonfere mai zaman kanta da ke nan Yamai. Ya zuwa yanzu 'yan sanda sun kaddamar da bincike, yayin da al'amarin ya fara jefa shakku a zuciyoyin jama'a dangane da maganar tsaro a cibiyoyin yaɗa labarai masu zaman kansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin shirin ne za ku ji cewa yayin da ake tattauna matsalar sauyin yanayi a kasar Jamus, a duk fadin duniya manoma da makiyaya na ji a jikin su, amma kananan manoma a kasashe irin su Uganda sun fi dandanawa. Idan baka yarda da cewa sauyin yanayi wata matsala ce dake ci gaba da faruwa ba, har ma tana neman wuce yunkurin daukar matakin shawo kanta, masu kiwon shanu da awaki na yankin Karamoja dake kasar Uganda za su baka shaida yana faruwa. Ga yadda wani makiyayi mai suna Mudang Lowell daga yankin Karamoja na kasar Uganda ya bayyana al'amarin.
A wani tongi kan
yace rashin ruwa ne janyo kishin ruwa. Bamu da korijiyar burtsatsai. Lokacin da ciyawa ta kare a inda muke kiwo, muna daukar shanunmu cikin duwatsu domin neman abin da zamu ci da dabbobinmu. Dole mu rungumi kaddara saboda bamu da inda zamu je.
Sama da shekaru 25 da suka gabata, makiyaya da manoma da dattawa sun shaidi yadda duniya ta canza. Ga misalin da wasu manoma suka bayar.
Ani yanayi yanzu ya canza. Misali a watan Janairu mun yi shuka inda kayan amfanin suka fito, amma a watan Maris sai amfanin suka mutu.
For instance this year we have the tamarind tree.
Alal misali a wannan shekarar mun shuka bishoyin tsamiya, amma babu tsamiya a jikin su.
Abinda waɗannan ƴan ƙauyen suke faɗa abu ne da gwamnati da masu ilimin yanayi ke bibiya. Ga bayani da wani jami'i yayi.
It is talking of increasing temperature.
Ana maganar yadda yanayin zafi ke karuwa, haka kuma akwai karin samun ruwan sama a yankin. Haka zalika tsawon damina ya karu inda ta dushi lokacin rani. Hakan na nufin za a samu ruwan sama mai karfi a wannan lokacin. Amma yanayin zafi ko sanyi za su karu sosai, wanda haka ke nufin za a samu hazo mai yawa.
Gwamnati na daukan mataki ta hanyar ilmantar da kananan manoma yadda za su ci gaba da gudanar da noman su. Akwai karin madatsun ruwa dake aiki waɗanda za su taimaka wajen magance matsalar rashin ruwan da ake fuskanta. Haka kuma an yi watsi da dokar kiwo domin baiwa makiyaya damar fantsama don samun inda za su yi kiwo.
The type of pasture we have in Karamoja differs from one area to another.
Irin wuraren kiwon da muke da su a nan Karamoja sun bambanta da juna, kuma albarkatun kasar ma sun bambanta. Don haka tsarin yadda ake yin kiwo ba zai baiwa dabbobin ingantaccen abinci ba.
The animal the best dietary option that it has in a pasture.
Amma Karamoja yana cikin yankin kasar da yafi fama da matsalar tattalin arziki. Wannan wani dan karamin canji ne na sauyin yanayi wanda ya shafi kashi 82 cikin 100 na yawan mutanen da ke Karamoja waɗanda ke rayuwa cikin talauci. Idan muka leƙa garin Zabarmari dake karamar hukumar Jere a jihar Borno Najeriya, zamu ji yadda manoman shinkafa ke kokawa kan rashin hanyoyin da za su hada su da babban birnin Maiduguri. Ga wakilin Haruna Dauda dauke da ƙarin bayani.
Garin Zabarmari ne wani ƙauye ne dake karamar hukumar Jere a jihar Borno, wanda kuma suka shahara wajen noman rani da noman shinkafa yar gida da ma sarrafa shinkafan kanta. Sai dai wani abin da suka ce na ci musu tuwa ƙwariya shine rashin kyakkyawar hanya da zai hada su zuwa babban birnin Maiduguri. An dai kiyasin cewa mutanen dake wannan gari sun fi 40,000, kuma a kasarin su manoman shinkafa ne da suka bada tasu gudumawa wajen samar da abinci a Najeriya da ma bunƙasa tattalin arzikin kasar baki daya. Akwai kimanin mutane 5,000 dake wannan harkar noman shinkafa da kuma ke samar da shinkafa fiye da ton miliyan 4 a garin Zabarmarin. Amma rashin hanya da zai hada su da babban birnin Maiduguri ya kawo musu cikas wajen gudanar da hada-hadan kasuwancin su. Mal Hassan Muhammad dai shine shugaban kungiyar masu sarrafa wannan shinkafa na garin Zabarmarin.
Matsala ta hanya kilometer nan bai wuce 7 ba. Shine muke neman taimako a ƙarƙashin shugabancin shugaba mai adalci mai kishi mai son ayi noman nan. Dan Allah ya taimaka mana, shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, a taimaka mana domin a gyara mana wannan hanya tamu mu ƙara bunƙasa aikin noman mu. Sama da ton miliyan 4 muna nomawa a nan Zabarmari.
Eh, kamar kasuwa za su kai nawa ne a cikin mambobin naka da
su? Sun kai mutum 5,000.
Ya sunan malaman?
Zaina.
Eh, kun fito noma ne da yaranki?
Eh.
Na'am. Na ga mene kayan noma ne na gani a kanki?
Eh.
Eh, to menene matsalolin ku ne a wannan gari?
muna so gwamnati ta muna hanya don mata suna shan wahala wurin aiwa.
Murin dan Sokoto mu dai manoma ne kuma ba shakka mai duguri tana karuwa da mu ta bangaren noma. Ammana wallahi ta bangaren hanya muna da matsala a taimaka fi sabilillahi. Mu wa ƴan Najeriya ne a saurare mu a saurari kukan mu a jinkan mu dan Allah. Baba Buhari ya taimaka mana Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bashi lafiya.
Mr. Frank Okolobe dai shine coordinator matasan samar da ingantaccen gwamnati da neman sassalar zaman lafiya na jihar Borno wanda ma aka gabatar da wannan kuki ga manema labarai tare da kungiyar tasu. Ha kuma abin da ke cewa
Barmari tana cikin kunci takulta to a ce kaman gari da yake kwance da mutane sama da 40 kilometer 7 na kulta da zai hada su da cikin gari babban birnin Maiduguri babu ai ka gani ba ingantaccen gwamnati.
Masu raro anan muka karshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Kevin Enoch da Haruna Dauda waɗanda suka taimaka wajen hada shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko a yau yace assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Muna goyen bayan zanga-zangar lumana da al'ummar garin Shinkafi dake jihar Zamfara a Najeriya suka gudanar akan rashin daukar mataki da gwamnatin jihar ta yi. Na kashe mutane 49 da wasu ƴan bindiga suka yi a garin na Shinkafi. Da fatan gwamnatin jihar za ta yi wani abu akai. Sako daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa ɗirin daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Abubakar Sadiq Bellal da Sani Umar na Liliya mai mai makuku. Sai kuma sako na gaba da yake cewa assalamu alaikum BOI Hausa dan Allah ku ba mu dama mu jajantawa al'ummar jihar Zamfara a bisa wannan ibtila'i na kashe-kashen mutane da ke faruwa a sassan jihar su. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Sako daga Aminu Adam Malam Maduri da Adamu Habu Umar Nyanga Taura daga jihar Jigawa. Shi kuma wannan sakon yace cinikin bakin haure wani nau'i ne na take haƙin bil adama. Dan haka ya kamata ƙasar Libya da Najeriya su ƙara ƙaimi a binciken kokofin da suke yi domin gano masu wannan danyen aiki saboda su fuskanci shari'a. Sako daga Alhaji Abubakar Jibrin Dango Sau da Latin Tona Kai. Shi ko wannan sakon yace fatan alheri ga VOA Hausa. Muna jajantawa jama'ar garin Mubi game da asarar rayukan da suka yi a sanadiyar harin kunar bakin wake. Da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen gudanar da ayyukan su na samar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa. Sako daga Fatima Sadi Sa'idu Daura. Sai sakon Shehu Adamu Rajau inda yake cewa shin wai sai jama'a sun kare ne sannan gwamnati za ta dauki mataki. Shekaran jiya an kashe akalla mutane kusan 50 a Zamfara. Yau kuma gashi an kashe kusan 50 din a mubin Adamawa. Ya zama wajibi fa mahukunta su yi wani abu akai idan dai ba suna so al'umman su kare bane. Ganin yadda ake yi musu kisan mummuke. Shi kuma wannan sakon yace ina kira ga mai girma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari da ya hanzarta kafa dokar ta baci ga jihohin Adamawa Zamfara tare da dukkan jihar da mahukuntanta suka kasa tsare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar. Sako daga ma'ajin kungiyar murar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Ali Usman taka lafiya birnin Kebbi.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a safiyar yau Talata a wani masallaci a arewa maso gabashin Najeriya yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 50. A yau Talata wakilan majalisar dokokin Zimbabwe sun fara daukar matakan tsige da daddan shugaban kasar Robert Mugabe. Masu rare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da engineer mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.